Daya daga cikin ɗaliban makarantar Islamiyyar Salihu Tanko a garin Tagina da ke hannun ɗan bindiga a jihar Niger Nigeria da Allah ya ba ta sa'ar tserewa daga hannun ƴan fashin dajin ta ce ta sha bakar azabar yunwa da bugu da kuma tafiyar ƙasa a lokacin da take hannun waɗannan ƴan bindiga. Aisha Alasan ƴar kimanin shekaru 12 wadda a yanzu take fama da rashin lafiya a sakamakon bakar azabar da ta sha na tsawon kimanin kwanaki 30 a hannun waɗannan ƴan bindiga ta ce so ɗaya ne ake ba su abinci a kowane yini, kamar yadda ta yi ƙarin bayani a cikin wani yanayi na rashin iya magana sosai.
Wane irin abinci suke ba?
Shinkafa.
So nawa suke ba ku abinci?
So ɗaya.
So ɗaya suke ba ku abinci?
Eh.
To suna bugun ku ko?
Suna bugun mu.
Kamar ya me yasa suke bugun?
Idan muka tsaya ba mu tafiya rage sauri sai su ji mu.
Ko inda suka kai ku yana da nisa daga nan ta gina ku?
Yana da nisa.
Ɗaya daga cikin iyayen yaran mai suna Malama Fatima ta ce suna cikin wani yanayi na tashin hankali matuƙa.
Gaskiya muna cikin wani hali. Saboda ɗahu aka ɗauka ba dabba ba, ba akuya aka ɗauka ba, ɗa ne a ce jama'a muna da mutane, ƴaƴan nan an ɗauke su a makarantar Islamiyya a ce yau kwana 36 ƴaƴanmu na daji. Muna kira ga gwamnati musamman matan gona saboda ita ce uwa, ya kamata a ce ta duba wannan abu da kyau, ta dube shi da idon basira ta gani.
To shugaban makarantar Abubakar Garba Alhassan ya ce tun bayan da yara biyu suka kukutu daga hannun ƴan bindigar a makon jiya, to har ya zuwa yanzu babu wani ci gaba da aka samu.
To gaskiya babu wani ci gaba, a wasan ce ku ba ci gaba, gaskiya mu dai bamu da kuɗi. Muna yi magana shekaran jiya da ɗaya daga cikin ƙananan yaran ta kama kuka tana malam don Allah ku zo ku amshe mu, saboda wallahi bamu da lahiya muna cikin wani hali, don Allah ku taimaka ku zo ku amshe mu. Abinda suke dai a faɗa mini kenan.
Gwamnatin jihar Niger dai ta sha nanata matsayinta nan iya ƙoƙarinta domin kuɓutar da waɗannan yara. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Sani Bello da kansa ma ya kaddamar da wata runduna ta musamman a yankin da aka sace waɗannan ɗalibai. To amma kuma a ɗaya gefen gwamnatin jihar Niger ta ce tana yin taka tsantsan domin kuɓutar da waɗannan yara cikin ƙoshin lafiya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.